sarkin tota bakin boda da kasa ba kura ga ta mafara.
More music at houses.com.
Kuwa wacha kukachiba
Ta 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 wa sadaka ta yin fada maka ga don bakomi dan dija
ta shi ko mira ka bashi in ya toba kunci
ga don bakomi ka hada mashi zo gale da tafasa in ya tuka mika mashi ruwa ka huta shi ko bakano dagura sake ado in ya tashi
sai an kubu
bakano dagura sake ado in ba bugura sakana ganin harabi
sai mai kuma su kawo ma arkubus
kan bazan fare a aje muna hoje asa kuli ko ba gishiri ci mukai cikin dadare
ba sai ku ci
ina haje a kura mai to a tabalan ba nan male male na bode barka